is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda, ga cikakken labaran. Mai yiwuwa ne abokan hamayya a zaben Amurka da ke tafi, mataimakiyar shugaban kasar Kamala Harris da tsohon shugaba Donald Trump sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da yadda Isra'ila ke gudanar da yakin ta a Gaza a lokacin da suka gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu a lokuta daban-daban a cikin wannan makon. Yayin da take nana ta goyen bayan Isra'ila na da ƴancin kare kanta daga Iran da kuma mayakan da ke samun goyen bayan Iran din da kuma yin Allah wadai da Hamas a matsayin kungiyar ta'addanci, Harris ta yi kira da babban murya akan a tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba. Kamar yadda na faɗa wa Prime Minister Netanyahu, lokaci yayi da ya kamata a kulle yarjejeniyar tsagaita wuta, a cewar Harris a ranar Alhamis a yayin wani jawabi da ta yi bayan da ta dauki hoto da Netanyahu inda ta yi magana ba tare da noke-noke ba amma a cikin ladabi. Kalaman da Harris ta yi sun sha bamban da kalaman da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi, wanda ya dora alhakin rikicin da ke faruwa a gabas da tsakiya akan gwamnatin Biden, sannan ba tare da bada wata hujja ba ya yi kirarin cewa zai gaggauta warware rikicin Gaza idan aka zabe shi, abinda ya faɗa wa manema labarai kenan da suka tattara a gidansa da ke jihar Florida a jiya Juma'a a yayin da ya gana da Netanyahu. A gefe guda kuma, a jiya Juma'a da kakkausan lafazi ƴan majalisar dokokin Isra'ila masu ra'ayin riƙau suka cicciki mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris saboda kiran da ta yi na a tsagaita wuta a yakin Gaza da kuma bayyana damuwa akan yadda al'ummar Gaza ke shan wahala bayan ganawar da ta yi da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadar White House. Harris, wanda a yanzu ita ce yar takarar shugaban kasa da ke kan gaba a jam'iyyar Democrat, bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya janye daga takarar shugaban kasa a zaben da za a yi a wannan shekarar a farkon makon nan, ta ce Isra'ila na da ƴancin ta kare kanta kuma yadda za ta yi hakan na da muhimmanci. Ministan kudin Isra'ila Bezalel Smotrich mai ra'ayin riƙau ya cicciki kalaman Harris ta shafin sada zumunta na X, yana mai cewa yin kira ga Isra'ila akan ta tsagaita wuta a Gaza tamkar neman Isra'ila ta miƙa wuya ne. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rattaba hannu akan yarjejeniyar dakatar da yakin da Ukraine ke yi da Russia tamkar kulle yarjejeniya ne da shedan, a cewar wani babban mai ba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky shawara, yayin da ake kara matsin lamba ga kasar akan ta nemi kawo karshen yakin da aka shafa sama da shekaru biyu ana yi. Yarjejeniya akan dakatar da yakin za ta ba shugaban Russia Vladimir Putin damar samun lokaci da karfafa sojojinsa, daga nan ya bude wani sabon babin na yaki wanda ya fi muni, abinda Mikhailo Podolyak ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press kenan. Idan kana so ka kulle yarjejeniya da mugu wanda zai ja ka zuwa wuta, to sai ka yi haka rashi take, a cewar Podolyak a lokacin da aka yi masa tambaya game da yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya don Ukraine, kasar da dakaranta ke gwabza kazaman faɗa da sojojin Moscow a gabashin Ukraine. Iyalai da ke cikin juyayi da alhini sun cika gidaje a wani kauye da ke kudancin kasar Habasha a jiya Juma'a don yi wa ƴan uwansu da suka mutu sakamakon mummunar zaftarewar lakaban kwana, yayin da hukumomin kasar suka sanar da ayyana zaman makoki na kwanaki uku. zaftarewar laka da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa a karamar hukumar Kencu Sacha Gosdi ta kashe akalla mutane 257 a cewar hukumar kula da ayyukan jinkai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta OCHA a jiya Juma'a inda ta ambaci hukumomin yankin amma ta yi gargadin cewa adadin mace-macen ka iya kaiwa 500 Wannan dai ita ce zaftarewar laka mafi muni da aka gani a tarihin kasar da ke nahiyar Afirka inda masu aikin ceto ke ci gaba da neman gawarwaki hukumar OCHA ta ce ta yi abubuwa su ƙara muni kakakin hukumar James Lark ya ce yayin da ake hasashen samun ƙarin ruwan sama kada a yi mamakin ganin aukuwar irin wannan bala'in a Habasha
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu yin magana kan ce shike kawo da rabon wani
kwale a cikin wannan jawabin
kwale da gaske to Allah ya sa kuma ya zama darasi ga kasashen mu na nahiyar Afrika inda su ma muke fama da irin wannan wato abin nan kalubale na masu shekaru sun mamaye abubuwa ta yadda matasan mu ga sanan su kuma sai ana tayar abubuwan da su suna ganin basu dace da kwakwalen su a matsayin su na matasa masu tasowa ba
to Allah ya bamu fahimta Allah kuma ya kara mana ciki gaba
a tsakanin
kake gayyata mu bukukuwa
eh gaskiya ne malama Grace bari mu mika sakonnin taya murna na farko a nan Amurka inda muke son kuma muke fatan mika sakon taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Amin Muhammad Umar Mula sarkin kotokoli na Amurka ta Arewa wato North America kenan da kuma Alhaji Malam Bawa da Alhaji Suleiman Musa saboda daurin auren ƴaƴan su da za a yi Jawaz Muhammad Amin da kuma Rayyanatu Suleiman Bawa wanda in Allah yarda za a yi shi a yau Asabar din nan da karfe 4:30 na yamma kenan a masallacin Al-Haram da ke unguwar Bronx a birnin New York da fatan Allah ya ba su zaman lafiya ya kuma ba da zuriya ɗaya ba sai kuma a Najeriya inda za mu taya iyalan marigayi Malam Muhammadu Danfariya ku sanyinna da marigayi Alhaji Abubakar Baraye sanyinna su kuma bisa ga auren ƴaƴansu da za a yi wato Yusuf Muhammad sanyinna da kuma amaryarsa Gimbiya Masuda Bello sanyinna wanda za a yi shi a yau din nan a kofar gidan Malam Aliyu Baraye sanyinna da ke Sabon Gari a garin na sanyinna wato ta karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoton Najeriya da karfe 2:30 na yamma za a gudanar da wankin ango a gidan Malam Mudassir Muhammad sanyinna da ke unguwar Nasarawa a garin na sanyinna shi kuma da karfe 4:30 da fatan Allah ya bada zuri'a dai ya ba kuma albarka wannan aure ma da za a guje waya bayan an daura auren Malama Grace
kidan ba wanka za a mai sai an wanke
a za a mai wanka amma ai za a wanke ango sosai Malam Yusuf za a wanke ango Yusuf Muhammad insha Allah muna taya ka murna da wannan
yanzu dai sai da tunto da sabulu din da an hada wankan nera
a wankan nera amma dai bai hana ai mai wanka da sabulu da susu sannan kuma a sa mai alkebba kuma a saura a nada mai rawani yau kin zan wani nadin sarauta ne za a yi maka
Allah sai an ya dace
to amin zuma amin malama Grace a karshe sai kuma iyalan injiniya Sarki Abdullahi da kuma Alhaji Jazuhi Usman Gaya su kuma muna taya su farin ciki bisa ga daura auren ƴaƴansu da za a yi wato Zaharuddin Jazuli Usman da kuma Fatima Sarki Abdullahi wanda za a yi shi ma a yau Asabar din nan wato da karfe 11:30 na rana a masallacin Wudilawa Daura da ke Central Office jihar Kano a birnin na Kano tare da fatan Allah ya sa ai lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan aure ya ba su zuri'a daye ba
ta ne kuma amin to lalle ko ka raba mana amin ne ake cewa ka raba mana hankali an ce rabo ya ji iye mu wanne za mu je wanne za mu je a cikin lalle za a yi bukukuwa na sanyi na to Allah ba da zaman lafiya da albarka
a gaskiya to amin
kuma an kuma mun kuma samu karuwa muna tuna ai muna tai abokan abokin aikin mu wakilin mu a Accra Ghana Hamza Adam murnar
yawa Adam saboda karuwar da ya samu
Allah ya raya ta Allah ya ba lafiya da karfin jiki Allah kuma ya ba iyayenta ikon kula da ita
to amin malama
kuma bari mu yi ka gaisuwa fata a jeri daban gajiya da kuma godiya ga dukkan waɗanda suka karrama mu suka rufa mana baya domin a lokacin da na'izar yar uwanmu Ladi Banyame mai gari wanda aka yi ranar Lahadi a Bauchi muna godiya kwarai da gaske Allah ya sa kowa ya isa gida lafiya Allah kuma ya kyautata namu kasan duka
amin kuma ni
ma mu shiga zangon gaishe-gaishe ko waɗanda muka samu ni bari in fara da wannan da ke hannuna waɗanda suka aika mana sako ta wannan hanyar sadarwa ta zamani WhatsApp muna mika gaisuwar fata alheri ga Baba Mana Riga da Ina Mairi da Gajere Shehu Barbarejo da Jibrin Altile sai Nura Mai Kenis da Abu Chansa da Sani Dan Umma sai Kawo Malam Isa da Ladan Malam Lawali sai Balankwa da Bala Bature da Atiku Headboy da Mande Kaci na Kowa sai Alu Roja da Malam Lawal Ika da Dan Talo Dan Dada da Dan Ladi Kundumi da Umar Mugu Muguwa to tufa dai tofa ta alheri
Allah ya kiyaye
da zuwa ga Dada London Boy da Faruku Roki da Sani Abacha sai Malam Madugu Dan Malam sai kuma Yakubu Mai Aski Badaraha jihar da magaran jamhuriyar Nijar da fatar an tashi lafiya to dan na sanyina
to malama Grace bari mu isar da sakon filin a bari ya huce da fatan an shiga karshen mako lafiya zuwa ga malamin makaranta Yauri da Aminu Ya'u na bayan UBA da kuma limam Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu a kauran na Moda da Khalifa Atiku Abubakar mai suna da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Dr. Nafi'u mai magani ido kauran na Moda da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran na Moda haka kuma muna mika gaisuwa zuwa ga Honorable Hafiz Balarabe Gusau da Hussein Dangote karansuwa da Alhaji Mele Yusuf Ali da Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne sai liman Sani Dingire mai walda da Hassan Horse mai foto kauran na Moda da Ibrahim Ismail manager da Malam Nura Bala vice principal na kauran na Moda secondary school sai kuma Alhaji wato Ibrahim Suleiman Saisi sai Dr. Abubakar Rabi'u Magani Bakar Fa da wato Muhammad Salihu kauran na Moda a jihar Zamfara baban Abdulsamad gaisuwar fili a bari ya huce zuwa ga maciyo direban keke Lago karamar hukumar Darazo a jihar Bauchi da Shehu Adamu Rijau da Yahaya Dano Azare da Lawan Bin Hambali Dan Silva Sokoto da Umar Yahaya wato Umar Sayasaya Albasu da Sani Mai Langilange ya wuri da Alhaji Ahmadu Kakkai sarkin fatar Katagum Talban da Rajiya da Alhaji Dada sarkin fawon ajiyar Katagum da kuma Haruna Muhammad Katsina sai Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Inono da Malam Danjuma Katsina da Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya Ummi Elegance sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Abu Yarfulani da ke gidan sarkin Katsina da Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa da Fa'ilu Dan Ladi Mahuta da mutanen garin Damari da ke karamar hukumar mulkin birnin Gwari a jihar Kaduna da Aliko Auta Kafinta Yalwa Ginda Akwati Barkin Ladi a jihar Plateau Nigeria da kuma Inuwa Gwatai Gamau Toro da Lawal Bin Hambali Dan Sulba da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Sani Mai Langilange a wuri da Ishaya Lamu Dan Masanin Limuru a ƙarshe da Bashir Tela lafiyan bari-bari da fatan dukkan su za su yi ƙarshen mako lafiya.
Saboda ina har gobe ina girmama rubutunta a saboda na samu kyaututtuka akan rubutunta saboda ni kaina da ne rubutun ina jin dadi ina karanta rubutun so gaskiya ni ina kiranta da makandarta wato waka da nake yi ina wanda kake tunanin shi zai yi ma wata kilishi zai saka cikin kunya zama na duniya ayi shi banda sauri mai saurin zaka tadda shi a hanya sumagiya ta kan hanya ce sabuwa fiade yaro ki fiade mara kunya mai yayi zafi ake so ayi kasani sumanta rabbi ne mai wahadaniya kogi ban kun da tinya tambaya ba kogi kadai ba har da ruwan mariya inda dai ta ta kamar yin gaji ta lokacin ita ma ta zo da wani abu wanda mutane suka ringa dauka suna kofa suna amfani da kalaman ciki misali kaje amma wani abu sai ka dauko sai ka je ka mutsu daidai wajen da kaje kake so sai ka tsaro ka saura saboda ita ma tana da irin wayannan kalaman a cikin ta to wakan ban san tsoro ita ma waka ce wanda ita ma ina alfaji da ita gaskiya kaje ina ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san wannan ba tsoron Allah shine ba wai na mutum ba
Allah. Thank you.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leaders Production da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku lafiya.